sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau 4 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Laraba, babban abin da aka fi mai da hankali da shi a tsibirin Bahamas shine kokarin ceto da dawo da daidaito bayan da bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai karfi da ake kira Dorian ya koma yankin arewa. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi allawadai da masu sata kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin 'yan kasashen waje a kasar. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudirin doka da zai hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni 3 don nuna adawa.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da wani dan Najeriya mai suna Kefas Kure, mazaunan Afirka ta Kudu, game da hare-haren kin jini da aka kai akan baki. Bayan haka za ku ji martanin da jakadan Afirka ta Kudu a Najeriya ya maida akan munanan hare-haren da suka fi shafar 'yan Najeriya a kasar ta Afirka ta Kudu. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da wata wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa hukumomin Najeriya akan su gaggauta kawo karshen ta'addanci a kasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Laraba, babban abin da aka fi mai da hankali da shi a tsibirin Bahamas shine kokarin ceto da dawo da daidaito bayan da yawan bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai karfi da ake kira Dorian ya koma arewacin yankin bayan da ambaliyar ruwa ta cinye anguwanni da kuma cire rufin gidaje tare da barin dubbin dubatan mutane da ke bukatar taimako. Prime Minister Hubert Menis ya ce an tabbatar da mutuwar mutane 7 ta dalilin mahaukaciyar guguwar, amma ana sa ran adadin zai karu. Ya yi alkawarin cewa za a ci gaba da bayar da taimako da kayan aiki akan wannan bala'in da ya auku. Cibiyar kula da guguwar iska mai karfi ta Amurka da ta ce ambaliyar ruwa a tsibirin mai girma na Bahamas da Abaco ya kamata a ce ta fara raguwa a hankali. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce mahaukaciyar guguwar iska mai karfi ta Dorian ta lalata kusan rabin gidaje da ke tsibirin na Bahamas da Abaco, kuma mutane 62,000 ne suke matukar bukatar tsabtataccen ruwan sha. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane 60,000 ne ke bukatar abinci bayan guguwar. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi allawadai da masu satar kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin 'yan kasashen waje a Johannesburg da hedkwatar gudanarwar kasar, wato Pretoria. Yana mai bayyana tashin hankalin a matsayin abin da ba za a alamunta ba. A cikin wata sanarwa ta bidiyo da aka wallafa a jiya a shafin Twitter, Shugaba Ramaphosa ya ce Afirka ta Kudu ba za ta lamunta da kai hari kan mutane daga wasu kasashen Afirka ba. 'Yan sanda sun kama mutane fiye da 90 a yankuna 5 da tashin hankalin ya shafa. Yawancin shagunan da aka kona ko aka sace kayan ciki sun kasance a rufe, yayin da masu shagunan waɗanda galibi baƙi ne suke tsoron komawa wurin dukiyoyinsu.
After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here,
da tsakar dare lokacin da muka zo wannan sashi dan duba shagunan, mun tarar da an lallata komai, mun tarar da an sace komai, ko mu nan zaka iya gani har friji aka sace. An kwashe komai, babu abin da muke da shi yanzu. Yanzu ba mu da wani zabi, yanzu haka mutane suna tsoron komawa wannan sashin. A ranar Litinin din da ta gabata, gwamnatocin Afirka suka gargadi 'yan kasashe da ke zauna Afirka ta Kudu da su yi taka tsantsan tare da bayyana takeici game da sabbin hare-hare da ake kaiwa kasuwanci mallakin 'yan kasashen waje a Afirka ta Kudu. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudirin dokan hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni uku da nuna adawa. A cikin wani sakon bidiyo da ta fitar a yau Laraba daga ofishin nata, Lam ta ce ta janye kudirin wanda a da zai bada damar a tura waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka zuwa ƙasar China dan su fuskanci hukunci a kotuna wanda jam'iyyar Communist mai mulki ke jagoranta. Amma tsohon dan gwagwarmayar demokradiyya na Hong Kong Joshua Wong ya fadawa manema labarai bayan da Lam ta sanar da shawarar janye dokar cewa matakin da ta dauka bai isa ba kuma ya zo a makare. Sanarwar ta yau Laraba na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka ji Lam na cewa a cikin wani faifan sauti wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu, inda take fadawa shugabannin kasuwannin Hong Kong cewa ta haddasa mummunan rikici lokacin da ta gabatar da wata doka kan batun, abinda ya kara haifar da zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran 'yan adawa a Burtaniya za su gabatar da wata doka a yau Laraba don sake jinkirta ficewa daga tarayyar Turai don cimma sabuwar yarjejeniya kan sharaɗin ficewar. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, wanda ya yi alkawarin za a aiwatar da ficewar ta Burtaniya daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba, ko akwai yarjejeniyar ko babu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da wasu 'yan kasashen waje da ke zama a Afirka ta Kudu suka samu kansu a cikin wani mummunan yanayi na hare-haren kin jinin baki, abin da ya fi shafar 'yan Najeriya, abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta yi hira da wani ɗan Najeriya mai suna Kefas Kuri, mazaunin Afirka ta Kudu, akan abubuwan da ke faruwa a can. Ga abin da ya ce.
A gaskiya abin yana ba da tsoro sosai, ba mu da muke wasu 'yan kasashe da ba a yan South Africa a nan ba. Wani ana duka, ana kwace, ana lalatar da shaguna inda foreign nationals suke da su a nan kasan, ana kwashe kaya daga cikin wannan shagunan. Abin kuwa yana ba da tsoro sosai, wanda mu da muke nan ko da shike abin da rigar ya kai nan ba, amma duk da haka muna zama cikin tsoro, muna kuma yin lura sosai daga inda za mu shiga da kuma interaction namu da 'yan South Africans duk inda muka samu kanmu.
To bisa ga bayanan da kuke ji, menene ainihin dalilin da yasa waɗannan 'yan Afirka ta Kudu suke kai hare-haren nan?
To dalilin kusan kowane lokaci daya ne, suna cewa wanda suke bayan kasan nan suna kwace musu aiki, suna yin job businesses, suna kwace musu mata, wannan shi ne ainihin zama dalilin. Amma sun mu tambaya wani irin aiki ne ake kwasa, ba wani ake kirki ba. Misali wani ke professor a university da kuma dan South Africa wanda bai taba zuwa makaranta ba, wannan ba irin aikin da ake kwacewa kenan ba. To abin da ya bi duk an bi rasa wanda irin aiki cike magana ana kwacewa, wanda ya kawo ana wajen karanta shangulan.
To bisa ga doka ko kuma tsarin ayyuka na Afirka ta Kudu nan, akan ɗauki a hukumance, akan ɗauki mutumin da ba ainihin ɗan ƙasan ba aikin gwamnati misali ko kuma aikin kamfanoni?
ana daukawa ko misali a nan makarantar ilimi muke akwai yan Najeriya musamman da wasu yan kasashen Afrika din wani cike aiki wani cike malamai suna aiki a cikin makarantar wani na ga cikin meeting requirement din aka ba su aiki da kuma sauran wurare da ba da
wato banda waɗannan irin ayyuka na ƙwararru kamar misalin a ce aikin laborori da dai sauransu akan samu waɗansu yan wasu ƙasashe ana ɗaukar su irin waɗannan ayyukan da wanda baya buƙatar wata ƙwarewa
sosai kuwa ana yi ana ɗaukawa akwai yan kasashe da yawa wani suna ayyuka wasu suna aiki a restaurant wasu suna aikin gadi a wasu abubuwa haka
to ya zaka kwatanta rayuwa ainihin rayuwa a Afirka ta Kudu domin akwai wanda muka hira da shi yake cewa ɗaya daga cikin matsalolin da yake gani shine rashin aikin yi musamman tsakanin matasa da kuma rashin sanin ainihin tarihin wannan ƙasa ta Afirka ta Kudu da kuma rawar da ƙasashen Afirka suka taka na ƙwato 'yancin kansu.
Eto wannan duk yana nan masu tashi da hankulan wasu su ba su san tarihin abubuwan da suka faru a lokacin apartheid ba. Da gugumayen da wasu kasashe suka yi saboda su kwato South Africa daga apartheid din ba. Akwai yan South African kuma da yawa wani cikin ba sa jin daɗin abubuwan da suke faruwa. Wanda su ma da kansu suna condemning ɗan uwansu da suke yawan ayyuka. Abin ba wai dukkan kowa ne yake wani abin ba. Magana rashin aikin kan akwai wani percentage kusan kashi 56 matasa wanda na gani a wani research da aka conducted recently wanda ba sa aiki yan South Africa din wannan kan yanzu ma babban dalili yadda ya sa rashin aikin su din maimakon su yaki gwamnati kuma yanzu ma na suna yaki yawa da suke ba yan kasar ba.
A gaida Grace Alheri Abdu. To har yanzu dai game da batun hare-haren na kin jinin baki a Afirka ta Kudu, jakadan kasar a Najeriya ya maida martani a yayin da 'yan Najeriya kuma ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
The government has issued a statement yesterday.
Jakadan Afirka ta Kudu a Najeriya kenan, Mr. Bobby Monroe, ke bayanin cewa gwamnatin su ta fidda jawabi jiya inda take Allah wadai da tarzoma da ma irin aikar da matasan kasar ke tafkawa baki. Jakadan Afirka ta Kudu, wanda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta gayyace shi don mata bayanin halin da ake ciki a kasar, ya ce hare-haren fa ba na kin jinin baki bane.
There are criminals within society that seek.
Yace wasu miyagun cikin al'umma ke son wargaza kasar, gwamnatin kasarmu na tofin alatsi ne ga duk wani yunkurin tara fitina domin kundin tsarin mulkin kasar ya zayyana cewa Afirka ta Kudu ta duk waɗanda ke zaune a cikinta ne ba tare da la'akari da bambancin launin fata, addini ko ma ina mutum ya fito ba. Saboda haka abin da ke faruwa yanzu aika-aika ce ta ɓata gari da ke son kawo baraka a kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Afirka da Kudu. Amma masanin diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru na ganin baikin Afirka ta Kudun.
Ni a halin gaskiya ban ji daɗin ansan da shi High Commissioner na South Africa ya bayar ba, inda yake cewa wai ba xenophobic attack ake yi ba. A gani na Afirka ta Kudu ba su da niyyan su hana mutanen su yin abubuwan da suke yi, ba wata gwamnati da za ta ce mutanen ta sun fi ƙarfinta.
Tuni dai wasu ƙungiyoyin fararen hula da na ɗalibai a Najeriya suka ƙaddamar da zanga-zangar lumana na nuna ɓacin ransu bisa abin da ke faruwa a Afirka ta Kudun.
Al'amarin da ya sa ministan Abuja Muhammad Musa Bello ya fidda sanarwa da safiyar yau. Kakakinsa Abubakar Sani ya min ƙarin bayani.
Mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya bayar da sanarwa inda yake kira ga mazauna birnin tarayya Abuja su kwantar da hankalinsu ba shugaban Najeriya dama akan irin matakan da yake ɗauka na kawo kan hare-haren da yake kaiwa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu. Saboda haka ne kuma ministan Abuja yana kira da babban murya da mazauna birnin tarayya Abuja kada su ɗauki matakai na ƙashin kansu don kai hare-hare kan al'ummomi da kuma harkan kasuwanci na ƙasar Afirka ta Kudu da ke nan Abuja.
Matasan kazalika sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta rurrufe muradun tattalin arziki na Afirka ta Kudu da ke Najeriya.
Ko hakan ka iya zama mafita? tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu.
Ba zai kawo ba saboda jari ne suka zuba, kuma jarin da suka zuba akwai yan kasan mu da yawa dake ciki, aikace-aikace a ciki, kuma jarin na cikin kasan mu ne. Sannan kuma irin haka zai rage girman tattalin arzikin Najeriya, kasuwanci a cikin kasa wanda yake taimakon tattalin arzikin kasa a lokacin da kasan take farfadowa daga cikin tattalin arzikin kasa. Mu za mu rada cutar da kanmu ne, a can an kashe mu, anan mun kashe kanmu.
San mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Sakamakon farko na wani bincike da wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya Agnes Kalmar ta yi ya yi kira akan Najeriya ta gaggauta kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Ms. Agnes ta bayyana wa manema labarai cewa ta kwashi makonni biyu tana gudanar da bincike a ƙasar inda ta yi tozali da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban da suka shafi kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron, ga rahoton da ta haɗa mana.
Agnes Kalmar ta ce Najeriya na fama da ayyukan ta'addanci masu suna daban-daban da suka hada da Boko Haram, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane, ƴan bindiga da rikicin mabiya mazhabar Shi'a.
The overall situation I have found is one of extreme concern. In my opinion, Nigeria needs urgent action to end the pressure cooker of violence which is claiming thousands of lives.
Kalmar ta ce hankalinta ya tashi matuƙa da abin da ta gani a Najeriya, saboda haka akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka ƙara mamaye ƙasar, musamman a cikin shekaru 15 ɗin nan da suka gabata zuwa yanzu.
Pretending this is nothing short of a crisis will be a major mistake, and if ignored, its ripple effect will spread, in my view, throughout the sub-region, given the country's important role in the continent.
Kalmar ta ce idan aka bar rikicin da ke faruwa a Najeriya ya ci gaba a haka ba tare da daukan mataki ba, lamarin zai shafi gaba ɗaya kasashen Afrika saboda irin rawar da kasar take takawa a nahiyar.
I welcome the steps taken by the government to consider wrenching. The wrenching is a long-term measure, but steps must be taken now, and to increase security forces in the states concerned.
Agnes ta ce ta yi maraba da batun rugga tare da fatan za a gindaya matakan tsaro a jihohin da abin ya shafa idan an kai ga yin wannan shiri na rugga.
What is unfortunately very much the same are its findings regarding excessive use of force by the police, the fact that the legal framework is not in keeping with international standards. It was already the case in 2006 and it is still the case in 2019.
Kazalika, Agnes ta yi Allah wadai da abin da ta kira mugunta da cin zali da 'yan sanda da sojoji ke yi a fadin Najeriya da kuma tsarin kama karya.
Therefore, expecting that a number of measures, institutions, policies should be in place in keeping with what you would expect in a middle income country.
Kalmar ta ce Najeriya matsakaiciyar ƙasa ce, saboda haka mahukunta su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikicen domin a ci gaba da kuma raya al'umma. Kuma a cewar ta, Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta shirin ɗaukan wani mataki na horarwa akan Najeriya. Wannan shine sakamakon bincike na farko tun shekara 2006. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako da asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Belgium. Mun bar bakon nan mai gabatar da kansa. To bako gare ka.
Sunana Asman Ma'az, wanda an kai sani da suna Manuwa. Ni dai haifafen fararen ne don ku cikin karamar gunduma a Garhanga da cikin departement Kinketa. Ni dai a yini a zanen fararen ne a shekara 1971. Don kuna yi karatu fararen daga Kinketa sun yi mai don ku bayan bakina don ka suke na sai nigar zaje ne ta yi turai wurin bida mai aikata rayuwa mahi dacewa don ku a takaice dai ga abin da za mu iya cewa a bisa kaina.
Mun gode. A gani na wannan ba shi ne karo na farko da kabbar inda anka aihe ka kaje wata ƙasa ko wani yanki zance da nika ce da kabbar Farat kaje Keta ka samu ne sauyin rayuwa kuma daga Farat nan kuma da Keta kace sai kaje Yamai bayan haka sai ka isa ƙasar Turai. To Malam Usmanu, me yasa baka da ka samu degree naka na farko zance na secondary degree, me yasa baka tsaya a Niger baka yi karatun jami'a?
To abin da yasa ban tsaya ba ni kare karatu na anan jami'a ta duniya mai saboda da dama daga cikin mutanen mu da muke da wannan diploma muna da matsala sosai don ka shi kenan sai nace yalla in bi wagga hanya ta haye ni sauki inda idan ni je kasa Turai kamar in ni je Belgium haka ina iya samu in yi karatu cikin sauki. Kaji abin da ya sa don ko ban da karatu na banan ga misali ta kasa Turai.
Kace kamar akwai wata matsala, wace irin matsala ce kake so kace?
Matsaloli da akwai kamar na jami'o'i namu sai shi zaman to kana ka ishe mutum wurin da za ka shekara guda haka ishe mutum ya yi shekara biyar shekara biyu uku hudu don ko har shi zaman to lokacin da ya kamata a ce mutum shi na ta aiki ka ishe hajjo mutum shi na nan shi na ta karata. Alhali musulmi ne ba su ba yan makaranta karatu kwakwara wadda ya kamata a ce lokacin da ka zo ya kamata in shekara hudu na za ka yi a ce ka kare in shekara bakwai na za ka yi a ce ka kare da sai zamanto daga waɗanga daga shekara biyu sai ka yi shekara shida ko abin da ya haka nan don ku ni ka yi abin da ya sa duka wannan hujja.
To wannan abu da kake faɗi ya faru ne shekaru 20 da suka gabata, a yanzu haka ana ci gaba da samun wannan matsalolin ko akwai sauyi?
Har yanzu kamar yadda yara suka gaya muna har yanzu cikin waɗannan ababe aiki tunda sai ka ga a ce izi yaro shi na da izi na shekara waccan ba a yi mishi valide ba har shekara wadda ta zaka za ta wuce don kenan kaga da ya an bayan ya bati ya yi rububule gaban zagoyi saboda a cikin duke musulmi. Na biyu sai su kawo wasu grev waɗanda ba su shahi ƴallakwal ba sadin ɗin musulmi suna grev kaga kai ƴallakwal kai ne za ka kwasa mai ake cewa kasake tunda kai ba ka iya samu musulmi karatu sai su su bi wani revendication tun za su bi a wajen gwamnati kaga in gwamnati bai ba su abin da suka so ba kenan kaga kai dole an cire sa maka shekara shekara don ko waɗannan abubuwa sun faru da dama kuma har wani karo suna iya zamantowa daga ɗan makaranta shi ka faruwa kuma su tashi su aza garin kokinsu waɗanda za su ɗauka musu lokaci su zamanto sai lokacin exam ya zo sai a ce a yanzu wanka ya kamata mu bar garab ki gama ta yi mun exam to da ja ba a koya komai ba don kenan da fara da doctor an ce nasara daga kowane waje akwai illa akwai masu laifi.
To ya ɗiyan talaka suka kasance a cikin wannan yanayi? kama waɗanda uwayensa basa da ƙarhin basa da yadda za su tura ɗiyansu ƙasashen waje karatu.
Yawwa su suka yi yawan zama cikin wannan yanayi saboda kaga su waɗancan uwayensu da hali ko ina ne suna iya tafiya su duk ɗanne su karatu. In ya baka misali kaga tun an 92 da mun kai horar shekara.
Kiran 1992.
Shekara a littattar da 92 da an kai horar shekara. Muna nan zama isa Kwarambe amma da dama wasu wanda uwansu da hali suke da hali wasu suke Burkina wasu suke Abidjan wasu sun kai Mali wasu sun kai Dakar. Don kaga da jasa suka samu ne tazara mun yi horar shekara suka zo an kai musu validation shekara. Don irin waɗannan abubuwa duka kaga dai haka suka tafiya. Don ka iya talakawa da nan karamar lakwal kama sun nuce da saura har ƙasa da can har university suke wahala. Su waɗanda duka ɗauki ɗaya suke yi su aika su ƙasashen da babu tarzoma.
Asuman na Ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium. Mun gode da bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Abdulaziz Adli Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau inda ya ce salam VOA Hausa hakika sanya harshen Fulanci a makarantun jihar Zamfara da gwamnatin jihar ta yi ƙarƙashin jagorancin Bello Matawalle hakan abin yabawa ne kuma ya nuna da gaske yake yi wajen dawo da martabar Fulani a fadin jihar sa ta Zamfara don haka muna mishi fatan Allah ya dafa mishi domin ganin wannan kuduri ya kawo zaman lafiya a jihar Zamfara. Sai sakon haɗin gwiwa daga Amina Adamu Malam Maduri da Kabira Hassan Malam Maduri da Rabi'u Dakut Dinari a jihar Jigawa inda suka ce salamu alaikum murya Amurka da Allah ku bamu dama mu yi kira ga matasan ƙasar mu Najeriya da ya kamata mu kai zuciya nesa domin ba a gyara barna da barna. Ya kamata mu matasan Najeriya mu zama masu bin umarni ne ba kamar ƙasar Afirka ta Kudu ba.
Madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A karon farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. Takunkumin sun hada da rufe wasu duk kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka da ke nan Amurka tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hurɗa da su. Iran ta ce shirinta na sararin samaniya na nufin gina roka don harba tauraron ɗan adam na sadarwa. Iran din ta harba wasu taurarin dan adam guda biyu zuwa kewayen sararin samaniya tun daga shekarar 2013. Amma kokarin harba wasu har sau uku a wannan shekarar bai cimma nasara ba, ciki har da ruka daya da ta fashe a farkon makon da ya gabata.
Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Nadia da Majul Gresham da suka hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.